hakuri ke maki hakuri ke kyalan masoyina wanda zai zama mijina abun mamaki na kalla wace za ta kwace masoyi ki dau hakuri dan Allah ki kyale mun mijina
ni abin keji yaya zaki raba mu mai najin dadi na soyayya kin zo zaki samu rani
na fadi ki karfartawa ke ce madubin duwana take nake tunawa ko yaushe a dare da rana na sha in fada miki cewa ai akwai wata rana wacce zanga mu da wacce za ta fike a kuna
wata ce ta jinin jikina gano gunki na yodir ku soki a gaji burina ki mun talafi yarinya ki kyalan mijina ki je ki roki rabba Allah zai baki wanda ya ku mijina
yaki yaki amariya da mijina idan na kalla zanga haske idona mai makon mazauna tashi muje sashi magana akwai zancen da zan fada gare ki jinin jikina
karshen duniya ta zo a yau ni nayi ganewa shi yaya ta yau za ta hana ni kewa shi yace yana so na na amsa ki ganewa mun shafu da shi gashi a yau mun saba da ji
abun mamaki na kalla wace za ta kwace masoyi
mai najin dadi na soyayya